أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawar sa ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani a wannan yammaci na ranar Laraba ko Talata na ranar Talata wanda yake 18 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya dace ma 18 ga watan Mars miladiya ta 2025 to mun ci gaba da karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani idan ba manta ba ajiya mun gama suratul sharh ko kuma suratul inshirah ko kuma suratul alam nashrah da mun gani ababan da ta karantar da mu wanda tuntuni bayani ya gabata cewa ta zo ta karantar da irin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ita ma surar da zata biyo bayan ta suratul duha wato ita ma zata yi bayani game da abin da ya shafi ni'imomi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma wannan sura ta suratul duha wanda zan mu karanta a yau da taimakon Allah jama za ta ƙara karantar da mu cewa wani amsa ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake bawa mushrikai zamu gani mushrikai da suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ubangijin shi yana hushi da shi ne kwana biyu shiru Allah subhanahu wa ta'ala sai ya asabko wasu ayoyi ya ba su amsa game da wannan magana da suka fadi sannan kuma zamu gani irin yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan yayi ma bawa ni'ima yake so wannan bawa ya zamanto ni'iman nan da Allah subhanahu wata'ala ya mishi ya ganta a jikin shi kuma ya ambata ba laihi bane ba ambato da abin da ya shafi ni'ima Allah subhanahu wata'ala to wannan sura suratul duha sura ce wadda take makkiya mun gani bayani game da abin da ya shafi idan an ce sura makkiya ce sannan kuma ita ce sura ta 11 a jerin sabkar surorin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da ita wato gabanin suratul fajr bayan ta kuma aka sabkar da suratul ash-sharh kamar yadda bayani jiya gabata cewa har wasu malamai suke ganin cewa da suratul sharh da suratul alam nashrah da suratul duha wasu malamai suke ganin cewa sura guda daya ce to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda wannan sura ta kumsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta shi daidai da kuma aiki da shi kusakurai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatanmu to ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce faddal
bismillahir rahmanir rahim wadduha wal layli idha saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتردى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
وبجي سبحانه وتعالى يا فارا من ونن سورة da wasu rantsuwa da mun gani Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da abin da ya ga dama mu ne idan zan yi rantsuwa ba zan yi rantsuwa ba sai da Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ya yi safkar da wannan aya yake cewa wadduha wal layli idza saja Allah subhanahu wataala yake rantsuwa da lokacin wallaha lokacin da gari ya waye haka kuma ya ƙara yace wal layli idza saja yana rantsuwa da dare yayin da wato duhu ya lullube shi malamai suka ce wannan sura tana da wani sababi kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Jundub yake cewa kwana biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ji ba jikin shi wato bai tashi ba yi kiyamul layli cikin dare saboda wata ɗan rishin lafiya da ta same shi malamai suka ce dare guda ko dare biyu to sai aka samu ɗaya daga cikin matan mushrikai mata Abu Lahab Ummu Qabih tazo take ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace ma ara shaytanuka illa qad tarakaka tace ai ban gani ba wannan shaydanin naka face ya barka wato wai kiyamul layli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare yana karatun Qur'ani kullun da dare ashe suna lallabawa suna ji kamar yanda a kissa da yawa daga cikin manya-manya su Abu Lahab su Abu Sufyan manya-manyan Qurayshawa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dare ya tashi yana kiyamul layli sai su lallabo su ringa sauraron karatun da yake saboda karatun Alqur'ani ne wanda mun sani a al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kiyamul layli wajibi ne a kan shi wajibi ne sai ya tashi da dare yayi kiyamul layli to wata rana suka zo suka saurara sai aka koma za a tahi to kowa bai san ba dan uwan shi yazo ya saurara sai suka kwatsi aka ce to lahiya kai da kana kiyayya da shi da sai kuma yanzu ka zo kana saurara kai ma ba ga ka zo ba to daga nan dai suka yi ittifaki suka ce to yanzu kun gani mu ne to daga yanzu kawai wanda ya ƙara dawowa haka daga an kwana biyu kuma sai su gani kai bari su je su saurari wannan abin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa kenan ka gani suna sanar cewa yana karatun alqur'ani yana yin kiyamul layli da dare to da ta kwana biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan yi rishin lahiya bai tashi ba cikin dare yayi kiyamul layli to sai zamanto ta zo wannan mata take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni wa ina gani wannan shaydanin naka ne ya fasa zo maka wai kiyamul layli da yake karatu wai shaydanu ne suke zo mushi wai wasu aljannu ne kenan to sai Allah subhanahu wataala ya sabkar da wannan sura yake cewa wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ko kuma wani hadisi shi ma da yazo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwana biyu an yi wata fatara wahayi bai zo mushi ba wanda a cikin fatarorin da aka samu wahayi ya dan yi jinkiri bai zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an same shi so biyu da kuma malamai suka ce wannan akwai hikima fatara ta farko shine bayan an sabkar mushi da ikra zala sallallahu alaihi wasallam kafin a sabkar mushi da wato suratul muddassir ko kuma suratul muzammil wanda wasu malamai sun gani cewa suratul muddassir ita ce sura ta biyu wadda aka sabkar mushi to an dauki wajen tsawon kwana 40 amma zala sallallahu alaihi wasallam yake shaukin wato jibril da ya sabko mushi ina ma ya dawo har yake shaukin shi can kwana wajen kwana 40 tukun jibril alaihi salatu wassalam ya dawo ya sabkar mushi da wannan ayoyi na ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir lokaci na biyu kuma da aka samu irin wannan na irin yankewar wahayi shine lokacin kafin a sabkar mushi da wato suratul duha shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya ta zo cewa an yi kamar wajen kwana 12 ba a yi mushi ba wahayi to a lokacin kuma sai wa'annan mushrikai suke zawa suke cewa ai ubangijin na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ai yanzu hushi gare hushi yake da shi hushi yake da shi yanzu ai ya mushi ban kwana yayi baibai da shi shikenan ya tafi amma zalla Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko da wannan ayoyi yake cewa wadduha ina rantsuwa da lokacin wallaha wallaili idza saja Allah ya ce ina rantsuwa da dare yayin da ya lullube duhu ya zo mishi Allah sai ya ce ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ce ai ubangiji subhanahu wataala bai yi ba ban kwana da kai ya Muhammad haka wa ma qala bai yi ba hushi da kai wato amsar da ake bawa mushrikai da suke cewa ai yayi mushi ban kwana yayi hushi da shi shine Allah subhanahu wataala sai ya sabkar da wannan wato ayoyi idan muka zo kan abin da ya shafi duha lokaci ne wanda yake da kima a musulunci shi yasa aka shar'anta mana wato yin wata sallah da ake cewa sallami sallar wallaha da wannan sallar wallaha tana da kima tana da daraja nafila ce wanda take da babba ya ishe ta fadala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani hadisi yake cewa kusan da cewa dukkan wani bawa a tsayiya ta waye face sai gaban shi guda 360 suna bin shi ladan sai ya musu sadaka dan adam a jikin shi yana da gaba 360 to wannan gaba 360 kowace tana buƙatar kai mata sadaka a kowace rana kowace rana to kaga kai in ba dukiya ba gare ka yanzu wani mai kudin ma ai he gani abu ne wanda yake yawa sabai suka so suka ce ya rasulullah yanzu wani wanda bai da yanda zai yi sadakawa mazalla sallallahu alaihi wasallam sai ya gayi musu ababan da idan sun yi su zai zamanto musu irin wannan sadaka mun sani da mun Allah ya ce mana tasbihi mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bi kulli tasbihatin sadaka wa bi kulli takbiratin sadaka wa bi kulli tahmidatin sadaka kace subhanallah sadaka ake bada ladan sadaka ne alhamdulillah ladan sadaka allahu akbar ladan sadaka idan kaga wannan 360 in kana iya ka huce su ma in kaga dama kai mazalla sallallahu alaihi wasallam ya kai rak'atai duha sallah da zaka yi ta wallaha raka'a guda biyu ta wadarta ma game da wannan sadaka 360 idan kaga ashe sallah ce wanda take da kima haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah ce ta mutane masu komawa ga ubangiji subhanahu wataala masu tuba ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala nan ya rantsi da wannan lokaci na wallaha Allah ya ce kuma wallahi idza saja yana rantsuwa da dare yayin da ya shigo iza saja wasu malamai suka ce yayin da ya zamanto ya an samu nutsuwa a cikin wato dare saboda dare lokaci ne wanda mutum yake samun wato nutsuwa Allah subhanahu wataala ya ce waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'asha mun sanya muku dare wato libasa mai lullube ku ne wannan duhun da yake zawwa yana sawa zuciyarka da kwakwalwarka ta samu nutsuwa shi yasa da zaka gani lokacin da zaka yi barcin dare awa guda ba dai ba yake da barcin rana a dare ka yi samun nutsuwa shi yasa can sura ta gaba da zamu gani Allah yake cewa wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla kaga Allah subhanahu wataala ya rantsi da dare yayin da yake ruhowa nan ma kuma ya ƙara rantsiya yake cewa wallaili idza saja yana rantsuwa wato da abin da ya shafi dare yayin da ya lullubo ce ma wadda aka rabbuka wa ma qala ai ubangijinka bai yi ba ban kwana da kai wa ma qala kuma bai yi ba hushi da kai kaga nan aka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijinka bai yi ba ban kwana da kai wa ma wadda aka rabbuka kaga nan da aka ce wadda aka sai da aka sa damiri ya koma zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ban kwana malamai suka ce wuri ne na ban tausayi duk lokacin da mutum zai zo yayi ban kwana da kai zaka ga akwai tausayi da wasu abubuwa tattare to sai aka ce ma wadda aka rabbuka ai ubangijinka bai yi ba ban kwana da kai aka bada damirin cewa kai ake nihi ya rasulullah sai wajen ala kuma na hushi ba a bada ba damiri ba a ce ba wa ma qalaka an fahimta sai aka ce wa ma qala kuma ubangiji bai yi ba hushi saboda menene akwai bambanci a ce wa ma qalaka da wa ma qala ko babu bambanci akwai bambanci yanzu bambanci na farko da zamu fahimta shine yanzu da ubangiji subhanahu wataala yazo yace ma wadda aka rabbuka ai ubangijinka bai yi ba ban kwana da kai wa ma qalaka kuma bai yi ba hushi da kai malamai suka ce idan damirin nan yazo yana nuna wato kamar kenan tana yiwa wani lokaci ayi hushi da kai sai aka kisa da mirin kafin inna sai zamanto kawai ya ce wa ma qala bai yi ba hushi da kai kwata kwata ba a maimido ba ga damirin ba an sani daga ya ce wa ma qala bai yi ba hushi da wa ake da Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan ma kawai wani yayi gaba ya ce wata rana za a yi hushi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah subhanahu wataala ya ce walal akhiratu khairul laka min al-ula ai na ƙarshe shi ya fiye maka alkhairi game da mene game da wanda yake na farko dan malamai suka ce me ake nihi da walal akhira ake nihi wa yawmul qiyama ranar qiyama sakai yadda Allah subhanahu wataala ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gobarar tashin alkiyama ita tafi alkhairi game da abin da ya bashi a nan duniya da mun gani a nan duniya mun gani irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji subhanahu wataala ya bashi sakayya a nan duniya tun gaban nan da zamu gani ubangiji subhanahu wataala yace wala saufa yutika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna da kuma irin alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak irin wannan sakayya bayani da ya gabata jiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya bashi yabo madaukaki tun anan duniya wanda muka gani addinin musulunci da Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya mishi alƙawarin cewa wannan addini sai ya dangane da ko ina tun da yana ɗan tsiraru biskai ba mutum 10 ai ya zamanto suka karu kai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala yace mishi addini sai ya shiga kowane lungu da kowane sako kuma gashi nan muna gani a wannan lokaci yanzu duba ga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin daular rumawa da farisawa wanda babu wani wanda zai tunkare su da yaki duka a duniya babu wani wanda zai iya tunkara wannan daulolin guda biyu da yaki saboda manya-manyan dauloli ne kamar yanzu misali a zamanin yanzu ka ce irin manya-manyan kasashen nan wanda duk kasar da ta nemi tunkara ta da yaki ita ma ta san ba ta sha ba to irin wannan amma dai musulunci da yazo sai da yaje tunkare su da yaki kuma ya yake su kuma ya musulunta da su to kaga dai wannan shine abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya bashi tun anan duniya haka a duniya ya arzuta shi da dukkan wani abu duk makiyin shi zai hudawo yanzu shi yake sai shi makiyin shi zai dawo shi yake san shi haka kuma a ranar lahira shine yace to a ranar lahira abinda zamu baka yafi alkhairi fiye da abinda muka baka a nan duniya saboda idan muka duba gobe ranar tashin alkiyama ubangiji subhanahu wataala yanda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama falala mun gani irin yanda zai bashi ceto na shafa'a wanda gaba ɗaya annabawa gabaki ɗayan su babu wanda zai iya zuwa yayi wannan ceto in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga nan Allah subhanahu wataala ya daukaka shi ya bashi abu wanda yake na alkhairi haka ubangiji subhanahu wataala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam shine za a bude ma aljanna lokacin da za a gama hisabi gabaki ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya ce to kowa ya taimako mashi ɗan wuta su tayi wuta ɗan aljanna su tayi aljanna ɗan aljanna sun zo gabaki ɗaya ba a bude ma kowa saboda mai gadin aljanna cewa akai sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai zai bude ma to a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo yaje kowa aljanna yace kai wane ne yace mu shine Muhammad yace kai da kai kadai aka umurta in bude ma kai zan bude ma ba wanda za a bude ma kuma a bude manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga tukun al'umma su biyo bayan shi mu duba mun ga kuma irin alhaul da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabki da alhaul kamar yanda bayanin shi ya gabata wanda dukkan mutumin da ya sha ruwan wannan ba shi ba ishirwa ha abada aljanna yayi dai ka sha ruwa dan marmari ko ka sha ji dan marmari amma dai ba ka ce kaga duk wanda zai sha ruwa a nan duniya dan me ya sha dan ishirwa to aljanna sai dai ka sha ruwa dan marmari idan ka sha tabkin ruwan tabkin alhaud da tabkin alkausar ba kai ba ji ishirwa ha abada to duka wannan yana daga cikin ababan da ubangiji subhanahu wataala ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanadi shine amini a gobe ranar tashin alkiyama shi yasa yace walal akhiratu khairul laka min alula ai darul akhira ranar kiyama ita tafiye maka alkhairi da abin da ya shafi duniya wanda kuma idan muka dawo bangare na biyu da malamai suka yi bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sa ma duniya shi bai kauna duniya sai zamanto duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gudun duniya gabaki daya zaka gani an zo an mishi tai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya zamanto a bashi mulki da annabta da dukiya ko kuma a bar shi a wato abin da ya shahi matakaici bawan Allah subhanahu wataala kuma mai annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a bar shi matakaicin shi cikin al'umma ka gani ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wataala yana iya bashi daula ga annabi Sulaiman da muka gani jiya yanda Allah subhanahu wataala ya bashi ga yanda Allah ya ba ma wasu annabawa ya ba ma wasu salihai to annabi ana iya bashi shi ma irin wannan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar shi kawai zamanto dan matsakaici bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kaga wannan yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita duniya gudunta yake, kuma wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk lokacin da kai gudun duniya, to duniya zata zo maka. Zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya kasance lahira ita ce hammin shi, to duniya zata zo mishi daga inda bai sani ba. Amma idan ya zamanto ka sanya duniya ita ce gaba, to sai ka gani na harko ka manta da lahira ka, kuma duniya ka gani ka samu ko baka samu ba, ko kuma yi ka sha wahala in ka samu ma, kuma ka je gobe ranar tashi alkiyama baka yi ba aiki wanda yake managarci Ubangiji subhanahu wataala ya sanya ka huta game da wannan lissahi da za a maka na abin da ya shafi dukiyarka da ka samu, ina ka kaita, ina ka ciyar da ita, me kai da ita. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake nuna mana shi ba maganar duniya bace, yace mali wala duniya, yace kai ni huwa game da ni da duniya kamar wato mutumin da yake saman abin hawa ne, yana saman abin hawa sai yazo ya sabka kalkashin wata itaciya dan ya huta sannan ya huce. Allah sallallahu alaihi wasallam yace kwatankwacin shi da duniya. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba san duniya, abin an kawo rababa yake. Lokacin da yazo rasuwa, Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi zabi, aka ce a kawara mishi rayuwa yayi rayuwa yayi rayuwa har abada, ko kuma a dauki ran shi ya koma zuwa ga rafiqul aala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zuwa ga rafiqul aala, wanda dukkan annabawa idan sun zo mutuwa sai an ba su wannan zabi. Shin a baka rai, a baka tsawon rayuwa ga lokaci kaza yayi, a baka tsawon rayuwa ko ko a'a ko ba zuwa ga Allah subhanahu wataala. A lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yahuto yake gai ma al'umma cewa Allah subhanahu wataala ya ba ma wani bawan shi zabi cewa ya rayu a duniya ko kuma ya koma zuwa gare shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan bawan na Ubangiji subhanahu wataala ya zabi cewa ya koma ga Allah. Sahabbai suna zamne kawai sai Abubakar ya hoshe da kuka, suke kallon Abubakar lahiya, ai manzo Allah ne ba mu labarin cewa wani bawa kaza da kaza da kaza, kuma kai kana kuka. Manzo Allah Abubakar yace ai bawan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai daga mutuwan manzo Allah suka gane cewa ashe Abubakar da yake kuka ya fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene yake ne bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To nan Allah subhanahu wataala yace ai walal akhiratu khairul laka min alula, abinda Ubangiji subhanahu wataala ya maka tanadi a ranar lahira shi yafi maka alkhairi daga game da abin da ya baka a nan duniya. Sai yace kuma wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, yace da sannu Ubangijinka subhanahu wataala zai yi ta baka har sai ka yarda, ka yarda ka amince, ka kai karshe ka yarda kawai an baka. Kaga nan Allah subhanahu wataala ba ya ce ba wala yu'tika rabbuka fatarda, a sai aka kawo ma da maganar saufa, da sannu Ubangiji zai yi ta baka, yanzu an baka kuma za a yi ta baka, za a yi ta baka, za a yi ta baka. Allah ya ce fatar da har sai ka yarda, wanda wannan kuma yana daga cikin irin kima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ya mishi. Kaf duniya babu dan lele na Allah subhanahu wataala kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato shine dan lele. Mun gani a baya irin yanda Allah ya dauki alƙawari da annabawa cewa fa ga wani annabi na fa in yazo fa dole ka aje risalar da aka baka ka bi shi. Kowane annabi sai ya yarda da wannan Allah ya bashi annabta ya turo shi, duka ana ma waye tanadi ne ake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Ubangiji subhanahu wataala yace da sannu zai yi ta baka fatar da har sai ka yarda. Malamai suka ce wannan a ranar lahira Allah zai yi ta ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar duka dewa. Mu duba mu gani irin yanda Allah subhanahu wataala ya tanadi wani wato maqamin mahmud shine na shafa'a da kuma alwasila. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku roƙa mini wasila, yace wani matsayi ne a cikin aljanna, wanda Allah subhanahu wataala ya tanadi wani wannan matsayin ne ga mutum dallin dal daya, shi kadai ne aka tanada za a ba ma wannan matsayin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina kaunar ai zamanto ni ne za a ba ma wannan matsayi. Shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku roƙa mini wasila, ku roƙa mini wannan matsayi. Manzo Allah yace dukkan mutumin da ya roƙa mani wannan matsayin ni kuma ceto na ya cancanta a gare shi. Shi sa duk lokacin da aka yi kiran sallah kake yin wannan addu'a cewa Allahumma rabb hadhihi da'awati tamma was salati al qa'ima آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته فكي روك أما مزا الله صلى الله عليه وسلم مزا الله الجنة ما شيني كرشي شيني قولولوا شيني مببن مسأي الجنة saboda wannan wasila ita ce wanda ubangiji subhanahu wataala zai bashi da irin ababan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya mishi tanadi a gobarar tashin alkiyama da tanadin da yema al'ummar shi yanda Allah zai yi ta bashi har sai ya yarda wasu malamai suka ce aljanna akwai alfa alfa qasr wato benaye dubu so dubu nawa kenan miliyan guda sama da miliyan guda mazalla aka ce a kowane kasar din akwai wato wasu daga cikin wato mata wanda suke wato abin da ya shafi hurul ain da kuma wasu wanda suke ma hidima zuma a ce imam akwai beni idan aka ce kasar mun san kasar ba irin karamin beni ba wannan hawa daya hawa biyu a'a dogayi manya wanda sai ya kai to akwai su wajen miliyan a cikin aljanna wanda a kowanne a ciki wato akwai wanda suke mata hurul ain da kuma ɗan hidima aji matasa ta ake ana magana hurul ain da kuma ɗan hidima wanda wannan ɗan hidiman kuma yara ne matasa ɗan majidita yara su suke ma mutane hidima a aljanna wallahi aljanna tana da dadi in aka zo kullun ana bayanin aljanna sai ka ji kamar dima a ta da kiyama ka tai aljanna Allah subhanahu wataala ya datar da mu to ala kulli hal duka wannan yana daga cikin ababan da wato Allah subhanahu wataala ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da akwai wani hadisi wanda wasu daga cikin malamai suna ganin raunin shi wanda ake rawaitawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin yardar da zai yace cewa kada wani ya shiga wuta daga cikin al'umma shi to amma wasu malamai suka ganin wannan hadisi da'ifi ne idan ka dauke shi a zahiri cewa in aka ce kada wani ya shiga wuta ai Allah subhanahu wataala ya kaddata cewa akwai wanda dole zai yi aiki su shiga wuta kuma daga man al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu malamai kuma sai suka dora shi akan cewa al'umma ta ijaba cewa dukkan mutumin da yayi imani da al'umma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to yana nan gwalgwadan laihin shi zai tsaya a wuta amma zai sai ya huta an mishi wanka an kai shi zuwa ga aljanna shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yakhlulu fi an-nari man qala fi man kana fi qalbihi misqala dharratin min al-iman aw kama qala ti baya dawwama a cikin wuta mutumin da ya kasance a cikin zuciyar shi akwai gwalgwadan kwaye zarra na imani la ilaha illa Allah kasanta da ma'anarta kai imani da ita to kana da ita ba yanda za a yi ka dawwama a cikin wuta wani aikin ka ya kai ka an yi wani feruye da an maka azaba to za a huddo ka a maka wanka maka wanka a kai ka aljanna to wannan aljanna ita ce madawwamiya duk wanda yake da imani ya mutu da imani to ba ta yanda za a yi ya zamanto ya dawwama a wuta ko da ya shiga wutai to ba ta yanda za a yi ya dawwama gwalgwadan laihin shi gwalgwadan yanda za a mishi azaba a kai shi abin da ya shafi aljanna to duka wannan yana daga cikin ababan da ubangiji subhanahu wataala ya ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa yake cewa wala saufa yu'tika rabbuka fatarda sai Allah ya ce alam yajidika yatiman fa'awa shin ubangiji subhanahu wataala ba ya same ka ba maraya fa'awa ya matsoka ya kusantar da kai ya sama ma dangi wanda za su kula da kai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi maraye babu wato abin da ya shafi uba mahaifiyar shi da ya dan warware duka shekara 4 ko 6 ko 8 ta rasu ya tashi ba uwa ba uba sai wajen amman shi daga wajen wane ya koma wajen wane yake kula da shi duba muga tun rayuwar shi Halimatu Sa'adiyya Suwayba ta dauke shi wancin ita Halimatu Sa'adiyya ta je ta tayi tarene shi mun gani irin yanda ita ma da tarene shi albarkar da ta samu to ya tashi maraya shi kuma mutumin da ya tashi maraya duk ya san wani halin na rayuwa yanda ake shiga na abin da ya shafi kikikaka ba daya ba yake wanda ya tashi gaban mahaifin shi zai ka gani wanda ya tashi gaban mahaifin shi yana da wata kula ta musamman farafar da wanda ya tashi ba gaban mahaifin shi ba maraya bai da mahaifi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi bai da mahaifi ba mahaifiya haka ya tashi maraye amma duk da kan Allah subhanahu wataala da ya same shi wannan maraye Allah sai ya ce fa'awa sai muka kusanto da kai muka baka dangi wasu malamai suka ce ainan ubangiji subhanahu wataala akwai hikimar da ya sa ma ya tado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maraye saboda zai bashi mene risala ta annabta shi kuma duk lokacin da wani zai zo da wani abu misali. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce ai Allah yana iya kadartar mahaifan shi su rayu har sai ya rayu ya girma, amma Allah sai ya dauki ransu. Malamai suka ce ai yanzu da zai zo lokacin da yana kiran al'umma gabaki daya a zo a bautawa Allah, da ringa dawowa za a yi a ringa gama shi da mahaifin shi. Kace to kaji danka a gari ya ma mutane kaza, ya ce kaza, ya ce to kama danka magana. To kaga shi ko mahaifi a kullun bayye so a ce dan shi kaza, dan shi kaza. To kaga shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai daga hikima sai dauke mahaifa, sai dauke su tinka hin ya girma. Ai ana zawa wajen amman shi Abu Talib a ce to kai kaji wannan dan naka yanda yake, kuma sai Allah ya sa ma amman shi Abu Talib kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce Abu Talib in ya zamna a shunhuda yaran shi ma basu isa ba su zo su zamna a wannan tabarmai, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake zuwa saman shi saman tabarmai yayi ta dirbke shi yanda yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abinda aka zo aka mishi aka gayi mishi, wata rana ya taba zawa ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza da kaza mutane suna kaza, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ma yanzu biya musu zakai cewa abinda suke wadi kaza wannan risala ce. Hayya kai karshe shi ma amman nashi ya soye musulunta, yace in ba dan baka aje a ce hedin kakanku ko kuma babanku ya kusa mutuwa tukunya musulunta a ringa muku gori, yace dana musulunta, yace ina kan millata Ibrahim, yace ina kan addinin Quraishawa. To ka gani da a ce ya musulunta ai da ta mishi anwani, amma da haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma inda ya tasirantu da shi da kaunar shi, yace zai roka ma shi gafara matukar ba a hana shi ba. Allah subhanahu wata'ala ya sauko da aya yake cewa ai bai dace ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka yi imani su ringa nema ma wanda suka mutu kafirai mushrikai wato gafara. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dena, amma ya roki Allah subhanahu wata'ala a khaffafa mushi azaba, a rangwanta mushi azaba da za a mushi a gobara ta shi alkiyama. To kaga wannan duka Allah subhanahu wata'ala ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marayi sai ya zo ya tattaro shi ya hada shi da ni'ima da falala ya zama bashi ya karfafu tun a Makka. Kaga a Makka aka kore shi, amma ya je Madina Allah ya gaba shi da al'ansar mutanen Madina, addini ya karfafu kuma aka dawo aka bude Makka aka ci Makka da yaki. To duka wannan yana daga cikin ni'ima da Ubangiji subhanahu wataala ya yi mishi, yace alam ajidika yatiman fa'awa, shin ban same ka ba kana marai fa'awa na tattaro ka na baka wasu dangi. Allah yace wa wajadaka dallan fahara, haka muka same ka ba akan shiriya ba. Allah yace muka shiryar da kai. Nan idan aka ce dalal ana nihin abu biyu, abu na farko ka iya cewa rishin sanin abu, rishin shiriya, abu na farko ko kana iya cewa bata, an same ka batacci fahada sai aka shiryar da kai. Wanda duka kuma ya faru, akwai ruwaya da ake rawaitawa cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Makka da dare sai ya samu irin batan kai haka, kamar hanya ta kuce mishi da mutun yana samu wata rana a garin kuwa inda ka sani ka samu batan kai. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya shiryar da shi ya maido shi kan hanya daidai. A wata ruwaya ya zo cewa Abu Talib Abu Lahab shi ya gano shi ya bace, yana karami ne ya bace, sai ya kamo shi ya maido shi ya wato abin da ya shahi gida. Ko kuma nan wa wajadaka dallan fahada, Allah ya same ka ba akan shiriya ba. Wato lokacin da a Makka, ai kaga Makka duka kafirai lokacin bussukan shiriyar musulunci, bussukan addinin musulunci. To Ubangiji subhanahu wataala sai ya kamo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da shi ya bashi shari'ar musulunci, wanda kuma wannan yana daga cikin ni'ima ce da Allah subhanahu wataala ya ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace wa ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, ko kuma wa ma kunta tarju an yulqa ilayka al kitabu illa rahmatan min rabbik, ai baka yi ba tunani baka yi taba baka taba zawa ba kana kaunar cewa a samko maka littahi ko a turo ka annabta a turo ka cewa kai annabi ne. Allah ya ce wannan rahama ce daga wajen Ubangiji ka yi zabe ka yi turo ka annabi, shine yace wajadaka dalal, Allah ya same ka ba akan hanya ba, ba akan shiriya ba, fahada sai Allah ya shiryar da kai. Mun gani kissa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yake zuwa garu Hira yana yin ibada yana tuntuntuni game da ahlitun Allah. To wannan duka yana daga cikin shinhudar da Allah ya fara mishi ta abin da ya shahi shiryar da shi. Kaga ni ba zawwa bai yana zaune yace kawai ya kamata Allah ya turo shi annabi, ba haka ba akai, a Allah zaba shi yayi kwatsam kawai ya turo shi annabta. Kaga wannan babban rahama ce babban ni'ima ce, wanda ya ishi misali ma kai ma ka dora ma kanka misali cewa kai ne kwatsam ba zato ba lisai kawai yanzu mun tashi daga karatun nan sai aka yi kiran kai mai aka ce gwamnatin sai NSP ta ma minista to ya zaka kaji masha Allah kaji masha Allah ya hidai da kana tunanin cewa da man zaka samu wanne hidai wanda yazo maka kwatsam muna mutanen daga karatu wani ya tare kai baka ya birgi guda an gane birgi ba birgin siminti ba ya baka guda bakka da zato bakka da labari la Allah da kana tunanin ina zaka samu kankanin da zaka yi guda baki to wani irin jin dadi zaka yi to haka Allah subhanahu wataala ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan shiriya ba kwatsam Allah sai ya bashi annabta kuma karshen daraja kenan kuma shine fiyayye a cikin annabawan kenan kaga wannan dukkan ni'imomi ne Allah yake ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga hadisi a jiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da tambaye manzon Allah na tambaye ubangiji wani abu nayi kaunar ina ma ban tambaye shi ba timiye ya tambaye shi ya Allah ka ba ma annabi Sulaiman kaza ka ba ma kaza kahin yaje ga tambaya Allah yace alam ajrika yatiman fa awa ko wajadaka dalan fa hada ko wajadaka a'ilan fa agna alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka zikrak duk Allah subhanahu wataala ya ambata mishi wannan to nan da Allah ya bashi annabta ashe ba da annabtar da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san ba za a bashi kuma aka bashi aka fifita shi akan talikai gabaki daya akan halittun Allah subhanahu wataala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu tamkashi babu kama da shi a cikin talikai gabaki daya halittun Allah babu wani wanda zaka yi mukarana shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutun ne kuma mutun irin ka sai dai daraja da irin kima da yanda Allah subhanahu wataala ya bashi ba kowa ba wanda aka ba ma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka huda shi ba daga cikin mutane baka huda shi ba daga cikin mutane in kace aljini ne ka rage mishi daraja in kace malaika ne ka rage mishi daraja mutun ne amma mutumin da yake kowa game da abin da ya shayi halittun Allah mu duba mu ga Isra'i da Mi'raj inda malaika Jibril ma bai tahiya annabi sallallahu alaihi wasallama Jibril da yazo yace ni ho ya rasulullah bakin nan ne iyakata ce bakin nan ne iyakata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya taka ya isa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala suka yi magana da Allah subhanahu wataala to ka gani ashe darajar da Allah subhanahu wataala ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin girma ne Allah subhanahu wataala ya daukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa wajaraka dallan fahada muka same ka wato abin da ya shahi baka kan shiriya fahada Allah subhanahu wataala sai ya shiryar da kai kamar yadda Allah yace wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina Allah yace lamarin haka yake haka muka sabko maka wahayi muka aiko maka wani ruh haske daga wajen mu ko kuma ruh ka ambata shi da Jibril aka sabko mishi Jibril ya mishi wahayi Allah yace ma kunta tadri mal kitabu walal iman lokacin da baka san ba meye littafi meye baka san ba imani baka da imani baka da littafi yace walakin ja'alnahu nuran sai dai mu muka sanya shi haske na hadibihi man nasha'u min ibadina wanda muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayanmu Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai ya rasulullah kana shiryarwa ga hanya wadda take madaidaiciya matabbaciya siratal ladzi an'amta alaihim alaya to Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba ya ce wajadaka a'ilan fa'agna Allah subhanahu wataala ya same ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama a'ilan fa'agna wato kana wanda kake matalauci ba dukiya ba wadata fa'agna sai Allah subhanahu wataala ya wadatar da kai Allah subhanahu wataala ya baka dukiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan Allah subhanahu wataala ya same shi da hurku baya da uba wanda an sani babu uba ba uwa babu wadata mahaifin shi bai bar mishi ba wasu gadudduka wanda zai zama to ya tashi da su haka Allah subhanahu wataala ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah sai ya wadatar da shi lilin mu gani wanda ya alakanta da shi ma mun ga kissa Halimatu Sa'diya lokacin da suka zo kowa yake daukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an daga an zo an gaishe an ce ai bai da ubayo ai ba uba kuma ya za a yi a samu wani abu wanda za a ringa biyan mu wanda ya dauke shiri ne ita ma dai da taje ta rasa ne malamai suka ce ta rasa wanda za ta dauka ai ta zo ta tacciyawarci mijinta to mu ba mu samu ba kowa ko wancan marayan zan mu je mu dauko baraya ne babu kowa kowa ya zo zai dauki da ya koma gari mun koma ba komi tace haka nan ma dai mu je mu dauki marayan suka je suka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gani yanda daga daukan shi tun a lokacin doki ko jakkin da suka hayo da su ne karshe yanzu jakin ya samu kuzari saboda ya dauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jakin nan suka wuce haka mu duba mu gani irin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah subhanahu wataala ya azurta shi da samun mata Khadija ya armi Khadija mace ce wadda take da dukiya ta dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sha'anin kasuwancin ta saboda ta ga amin ne mai amana ne ta dora shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya albarka a kasuwancin nan dukiya ta habbaka saboda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Khadija tana da dauri sosai akan da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san duk lokacin da ake da'awa ake kira da zuwa ga Allah subhanahu wataala ake karantarwa to dole kowani kote sai an samu wanda za su kula da shi a samu wanda za su kula majiya karhi wanda in abu ka zo da cin da karhin tuwo sai a maida ka a samu wanda kuma su kuma ɗan sanin abin da ya shafi rubutu ne a rubuce in a zamanin mu ne mu ce nan a takarrance a dokance sun san ko ni duk wata takarda da za a je a nemo su je su nemo ta saboda wannan da'awa ta addini ta cigaba a samu wasu wanda su kuma za su kula da abin da ya shafi bangaren dukiya duk wani abu wanda ake bukata su za su sa dukiyar su zamanto sun ciyar da wannan dukiyar ta su to addinin musulunci haka ne kowane bangare to Khadija matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da dauri sosai game da abin da ya shafi da'awan musulunci Allah subhanahu wataala ya ce ya same ka wanda baka da wadata fa agna Allah ya wadatar da kai ya baka dukiya to Allah subhanahu wataala da ya ambata mishi dukan wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce fa ammal yatima fala taqhar to kamar yanda kai ya rasulullah da kake marayi can da yace alam ajidu alam yajidka yatiman fa'awa shin ba mun same ka ba marayi baka da mahaifi fa'awa muka kusanto ka to fa ammal yatima fala taqhar to kai ma game da abin da ya shahi marayi fala taqhar kada ka je ka tauye mishi kada hanka ta kantare shi kada ka cinye mishi haƙƙin shi ka tausasa ma abin da ya shahi marayi ka girmama abin da ya shahi marayi shi yasa daukan marayi a cikin shari'ar musulunci yana da yaqima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayya kai yana ambatawa cewa da shi da marayi ka hataini da shi da kafilul yatim mai kula da marayu ka hataini yawmal qiyama ya nuna da yatsotsin shi masu albarka cewa kamar haka suke a gobara na tashi alkiyama ashe wannan marayi ne Allah subhanahu wataala ya tare da kai wani dan uwanka ya rasu dan shi ka dauko shi ka sa shi cikin iyallanka ka nuna mishi cewa fa bai rasa ba mahaifi ka ringa kula da shi wanda Allah subhanahu wataala zai wadata ka kai ma bi sababin wannan taimaka ma marayi da kake yi shi sa Allah subhanahu wataala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun same ka marayi to kai ma game da sha'anin marayi fala taqhar kada ka zamanto ka tankware shi ka tauye mishi kada ya zamanto ka tunzura shi abinda ake so shine ka kyautata ma marayi ka bi shi da mu'amala wato abinda ya shafi mu'amala mai tausasawa mu'amala mai kyau wanda ya gane shi ma yana da uba yace wa amma sa'ila fala tanhar haka kuma game da mutumin da ya zamanto yana roko yana tambaya fala tanhar kada ya zamanto ka hantare shi ka kore shi mutumin da yazo yana tambayar ka ka taimaka mishi kai ma can Allah subhanahu wataala ya taimaka maka wajadaka a'ilan fa agna Allah ya same ka baka da wadata fa agna ya wadatar da kai shi yasa sunna a ban kasa babu wanda zai tashi yace kawai daga tashin shi yayi kudi sai da aka tara ko ka ce ka ci gado to ba kai ba ka taro su wani ne ya tara ya sha wahala to ka zo kai ka hawaye duke to yanda Allah ya baka ba tare da ka sha wahala ba ko kuma tare da ka yi wahala Allah ya baka rahmar shi ce in ya ga dama kana iya kai wahala ya ki baka duk wahalar ka ka kai dan dako gashi nan wani zaka ga tun rayuwar shi dako yake hayya mutu yana dako in ji karhi ne da aiki ba dare ba rana haka yake amma Allah bai bashi ba kai kuma tana yiwa kana zamna ne kawai takardu ne kake cikawa Allah ya wadata kai dora ka to kaga ni'ima ce Allah ya maka to wannan ni'imar da Allah ya maka to kai ma idan wani ya zo tambaya kada ya zamanto ka hana mishi miskini ne zo bayyada ya rasa yanda zai kada ya zamanto ka hana mishi ka taimaka mishi daga abinda Allah ya taimaka maka duba mu gani irin yanda Bazala sallallahu alaihi wasallam ba da labarin wasu mutane guda uku daya wanda yake mai cuta albaras daya kuturu daya makaho guda daga cikin su Allah subhanahu wataala yazo aka turo mala'ika cewa na mi kake su yace wannan cutar da nake da ta abin da ya shahi kaspi duka jikina nake so ubangiji subhanahu wataala a yaye mini kuma a bani wata dukiya aka yaye mishi aka bashi dukiya sai ya tai ya shiga da kasuwanci dukiya ta bude makaho Allah subhanahu wataala aka turo mala'ika mai kake su yace a bude mishi ganin shi kuma ya zamanto shi ma an wadata shi shi ma wancan wanda yake kuturu Allah subhanahu wataala aka ce mi yace a warkar da shi kuma ya zamanto an wadata shi duka aka musu haka nan bayan shekaru Allah subhanahu wataala ya jarabce wasu su zo a jarraba su aka zo kowa da irin siffar shi wanda yake da wancan ya zo ya ce mishi Allah ya taimaka mani kana ga yanda jikina yake ko ina ke sifi da abubuwa ga sunan da yace a kawai ka tahi baya yanda zai yi dukiya mishi ko haka kuke ku zo ku damu mutane shi kuma da haka yake Allah subhanahu wataala ya mutum shi kore shi nabi ma aka zo wanda yake kuturu ya zo ya ce mishi laiya a taimaka mishi kaza da kaza da kaza ce a kawai ku tahi aka kantare shi wanda aka zo wajen makawo shi ma makawo ne ya zo yana so ya taimaka mishi ya kira shi ya taimaka mishi ya ce da ni ma haka nake kamar ka Allah subhanahu wataala ya bude mun gani na ya wadata ni to kaga wa'ancan da suka kafirce kuma Allah subhanahu wataala sai ya kwace ni'ima aka maida su yanda suke shi kuma wannan aka bar shi aka wanzar da shi akan haka da to kaga duk lokacin da Allah ashe ya baka ni'ima Allah ya baka kyauta Allah ya baka dukiya ko mun ka dan inta ba wai dubara ka bace da wayanka yasa Allah ya baka a'a Allah rahama shi ce kawai ya baka dan haka kai ma wanda suke kasa da kai rahama mutum ne ya zo bayyada ba yanda zai yi tunda yanzu mutane sun bata abubuwa zaka ga wani kana so ka taimaka mishi amma yanda mutane suka zamanto sun koma ba su da aikin yi sai su zamanto da ƙarya da yaudara al'umma zaka ga mutum ya zo masallatayya daga wannan masallacin yau in ya zo ya ga labarin a wannan masallaci gobe labarin plan B zai bada jibi plan C can labarin kalakal haka zaka gani wannan yazo kuma sai suka yawaita yawan da kuma inda zaka bibiye saboda an yi ta bibiya an sha zawa wani yazo yace daga dan yake sai yaje a gares ko zai je maradi da Allah a taimaka mishi na mota kawai yake so bai san shi komai kawai mota ko kuma an akwai motar ma a kai shi didan ya nuna muku kawai da gaske yake sai an je tasha da shi ce to mu je a dora ka mota an sha zuwa da mutane ta sha za a dora su mota sai kawai su ci ta kare kawai kaga mutan ya ware wubu tsayin je dauko kaza kawai shikenan kawai ya shanya wannan di yawa to shi yasa mutane kuma yanzu suka zo kana so ka taimaka ma wannan amma dalilin wannan abu da aka yi ba ɗaya ba biyu ba sai ka gani abin ka gaza to amma duk da haka nan in ka gani mutun cewa tabbas wannan abu yana bukata kai matukar koda kwa kana so tabbacin in dai bukatar ce ka biya mishi wani zai zo maka da ordonance amma ordonance in ƙarya ka ce mishi waye bai da lahiya likita ne mu je likita dauka shi ka je likita ka iske mara lahiya bai da lahiya miye da miye aka rubuta gashi nan ka je ka so in kana ka yi mishi maganin duka ka taimaka mishi amma kuma ya zamanto kuma mun yi zubin gora gabaki daya cewa duk wanda ya zo kawai a kore shi a hantare shi wannan bai dace ba da kuma irin akwai masu barawa da kuma ta huci zaka ga mutun ya zo maka bara ya kwace ne ya zo maka inda wallahi sai a hankali wata rana a Saudiya a Makka lokacin haji zaka gani da yawa ana samun wasu wanda zasu zo su yi ta bara da sai ma irin wasu ƴan kasashe wanda suke irin Indiyawa da Pakistanawa zaka ga mutun ya zo an yi samun su kuma ga mata zaka ga kawai ta biyo ka a haka kawai ta mai koma hannu kawai kawo akwai wani bawa Allah soji ne ya tayaji to ya zo ya ga wasu wani masaki haka a zarne wannan guda ta biyo shi sai zo zai ba ma masakin sadaka kawai ta warce ya shako ta kiris in so ya da ta shi ya shako ta ya kwalkwace ya ce ki nai niyyar ba yau yi mai kamar shi to ka gani abin bai yi ba amma dai ka ba ka taimaka ma mutum indi yana bukata akwai wanda kuma ana tattare da su wallahi suna da bukata suna cikin bukatuwa amma kamewa ta sa ba su iya zawa su tambaya amma dai ka gani su ka san wani yana bukata dai ka gani shi yau kuna sallah da shi yau gobe jibi ka san halin shi ka san dama mai matsakaicin hali ne dan tebur ne gare shi ko kuma bai da wani aiki wanda yake nema mishi sana'a wanda ya rike kanshi ya rike gidan shi ka wadatar da shi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wataala ya ce mishi wa amma sa'ila amma game da mutumin da yazo yake tambaya fala tanhar kai ma kamar yanda Allah ya shiryar da kai ya baka to kada ka zamanto ka zamanto mai tsananta ma mai kaushi ne mai girman kai ne game da wanda yazo kai ma game da neman taimako a wajenka ka taimaka mishi Allah sai ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith amma game da abin da ya shahi ni'ima da ubangiji subhanahu wataala yayi maka to fa hadith kai ma ka yi bayani ka ambata wannan ni'ima Allah ya ma ni'ima to yana so ya ga ni'ima tattare da kai Allah subhanahu wataala idan ya ma bawa ni'ima manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana so ya gani asar gurbin wannan ni'ima da Allah ya maka tattare da kai Allah ya maka dukiya ba laifi ka sa kaya mai kyau ka yi gida mai kyau ka yi mota mai kyau ka ci abinci mai kyau ka ci kaji masu kyau to duka wannan yana daga cikin ni'imomi nuna ma Allah subhanahu wataala ni'ima to amma Allah ya maka dukiya Allah ya maka dukiya na farko baka ci ba mai kyau da dukiya fa zaka ga mutun da dukiya yaje yana fama da wata kujiya da garo go mi akai kujiya da garo mi akai a yarna kaji mutun wayyada wai zazahe ya hidna man kaji haba a lokacin da babu komi ne da yayi naman kaji iya kudinka iya shagalin amma ka zo Allah ya maka dukiya Allah ya maka ni'ima ka kasa ci da ranka ka kasa ci da ranka to yana daga cikin ambata ni'ima Allah shine Allah ya gani kai ma kana yi ni'ima da Allah ya mani ta dukiya gashi nan nazo ina sa mai kyau ina sa kaya masu kyau ina zawwa ina rab ina taimaka wa mutane ka taimaka ma kuma wanda bisu da amma kai kawai daga shikenan ko a kasan dole sai ana boyewa saboda yanzu mutane za a wannan yin mata mutane Allah in ya ga dama a yau sai ya kwashe kudin diga ba mutane ba wasu mutane mutane so dama Allah da ya baka duke kai kadai ya ba ai ma kai kadai bai ba ya baka tare da al'umma ka taimaka ma na ƙasa da kai ka taimaka ma iyalanka kuma ka hudda haƙi na miskinai daga taje abin da ya shahi zakka dole sai ka hudda wajibi ne sai ka hudda ba kai kadai ba Allah ya baka duke maka ka tattare ka ce kawai taka ce kai irin ta su karuna garinga ba baki ne kawai su shigo ba su huta wannan bai daga cikin dabi'ata wato mutum musulmi wanda ni'ima da Allah ya maka yi walillahi almasalul a'la ko yanzu kai mutum ne ya zo ya maka kyauta wane ne ya kira ka wani naga kullun wallahi tufafin da kake sa gasunan sai a hankali naga na ma wani complete gasunan guda biyar shadda uku yadi biyu ce ina so zamanto gasunan dai a dan ringa ci gaba da maleji to yanzu wannan mutumin baya lokacin da ka sa kayan nan ka huto ya zai ja zuciyar shi zai ji dadi cewa ga wani na taimaka mishi yanzu kana ga yanda ya huto kyalkyali zai ji dadi to ina ga ubangiji subhanahu wataala ya baka duke kuma kai ka bake ka ki zawwa ka nuna godiya Allah subhanahu wataala to ba laifi bane dan ka ambata ka zo ka nuna Allah ya baka amma abinda ake so kuma kada ka huce gona da iri kada ka huce gona da iri ka ringa yin almubazziranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wannan bai daga cikin tabi'a ta mummuni ya ringa yin almubazziranci Allah ya baka dukiya daidai gwalgwadon abinda zaka iya kai daidai gwalgwadon cinka in abinci ne kada ka zamanto kai komandan abinda baka iya ci ba akwai mabukata hudda su daidai ta su wanda in ka ci wasu a raba ma wanda basu da in kaya ne kada ya zamanto ka sa kayan da sun wuce akwai libasu shuhura wanda kayan da sun wuce a sa su Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan bai daga cikin tabi'a ta musulunci yayi hadi ya tsoratar ga irin sa kaya libasu shuhura kai ne riga ce in zaka sa garir ce da yan ciki gizina bancin gizinan misali an zo an mata wani zubi ko ina ka wuce kalkali wannan yayi yawa ya zama libasu shuhura libasu shuhura shine kayan da ka zamanto kawai kai ka shahara so kake kawai ka shahara da kai da su wannan bai daga cikin tabi'a ta mutum musulmi ko wane ne bai dace ba sa kayan ka gwalgwado daidai gwalgwado ba ana baka yi dinki mai kyau amma kada ya zamanto yau ka zo da wannan babban riga an mata zubi nan nan hannu zubi nan zubi nan zubi ko ina ka sa wani takalmi kuma gobe wannan kayan ba ka maimaita su ba yanda ka san mala'ikun da in sun yi baitul daki dawa bi ga laitul ba shikenan kawai wasu za a sa da wani zubin jibo wasu haka 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 wannan to ya huce ya huce bai daga cikin tabi'a ta mutum wato mummuni zalla sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake ce mana la yashkurullah man la yashkur nas baya godewa Allah mutumin da bai gode ma mutane kaga ashe Allah subhanahu wataala lokacin da ya baka ka gode mishi ka gode mishi nuna godiyarka da Allah shine kuma mine ka ambaci wannan abin da Allah ya baka na ni'ima Allah ka nuna a aikata cewa gashi nan ni'ima ce Ubangiji subhanahu wataala wato ya baka to shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis amma game da abin da ya shafi ni'ima da Ubangiji subhanahu wataala yayi maka to fa hadis babu lahi idan ka zo ka ambata babu lahi idan ya zo ka sanya abu mai kyau babu lahi idan ya zamanto wato kayi amfani da ita ka ci wannan dukiya wannan shine abin da ya takaita wato game da abin da ya shahi wato wannan sura ta surati duha ta karantar da mu wato abin da ya shahi irin ni'imomi da Ubangiji subhanahu wataala yayi wa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da yanda ta karantar da mu amsa ga mushrikai yahudawa da wato mushrikan makka yanda suka zo suke cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijin shi yayi bankwana da shi ne wato ya kuma hushi da shi Allah sai ya ce musu wa wadda aka rabbuka wa maqala ai ubangijin ka bai maka bai ba bankwana da kai haka kuma wa maqala ubangijin ka bai ba hushi da kai insha Allah kenan zuwa gobe sai mu tashi suratul lail da fatan abin da muka fadi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.